بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A yanzu da nake magana yammacin ranar talata ce wacce ce daidai da 18 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1435 wacce ce daidai da 15 ga watan July shekara ta 2014 wannan shine kasad na 133 daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu mai suna Darul Hadith As-Salafiyya karatun da babban malamin mu Ash-Shaykhul Allama Abu Abdurrahman yayi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ƴan uwa basu manta ba har yanzu muna tafsiri a cikin Suratul Baqara sura ta 2 daga cikin jeren giyar surorin Al-Qur'ani muna tattauna matsaloli da fawaid game da karanta waɗancan ayoyi ma'ana tun daga aya ta 254 zuwa aya ta 258 mun ga mafassara waɗannan ayoyin mun biyo baya da fawaid da malam ya asalin kulla babi na musamman dan ya fitar mana darussa da fawaid dake cikin waɗannan ayoyin mun ji fa'ida ta farko haka mun ji fa'ida ta biyu har zuwa ta wato asalin uku har zuwa fa'ida ta biyar ma muna daidai karatu akan fa'ida ta biyar muka sauka ƙasa muna karanta lambar da malam ya sauki a inda yace Fassal Ibn al-Qayyim fi kitabihi Madarij as-Salikin fi mawdu'i shafa'a dama nan muke karatu a jiya lokaci ya kure ko dan haka zamu taso daga daidai inda yace fanzur ila hadha at-tashabuhi baina qulubihim hatta ka'annahum qad tawasaw bih daga shafi na 234 jama'a an ga wurin ku can kasa 234 bayan malam ya gama kawo bayanai waɗanda suke da alaka da waɗanda suke neman ceto a wurin wani wanda ba Allah ba cewa ko Allah ya so ko bai so ba ko ya ba da izini ko bai bayar ba waɗannan za su cece su a ranar alkiyama mun ji cewa waɗannan mutane ba akan shiriya suke ba lallai waɗannan mutane sun kaucewa asalin shiriyar da Allah madaukakin sarki ya aiko wa annabawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi da kanshi duk da matsayin shi da darajar shi lallai sai Allah madaukakin sarki ya bashi izini a ranar alkiyama kafin ya cece al'umma gaba daya yanzu kaga wannan yana nuni akan wanda ba annabi ba shi min babu aula sai Allah ya bada izinin yayi ceto kuma sai Allah ya yarda da shi kuma sai ya yarda da waɗanda zai ceta din waɗannan akan waɗannan bayanan muke tattaunawa a jiya in ba kuma ta ba sai lokaci ya kure mana dan haka sai malam yace bayan ya gama kawo halin da waɗannan mushrikai suka samu kansu a ciki malam yace fanzur ila hadha at-tashabuhi baina qulubihim kai dubi zuwa ga kamanceceniya da waɗannan mushrikai na zamanin nan suka yi da waɗancan waɗanda suka gabata hatta ka annahum qad tawasaw bi kai ka ce ma waɗancan ne suka yi wa waɗannan wasiyar ga abin da za su yi ga abin da za su kudirce malam yace man yahdillahu fa huwal muhtad lallai dai wanda Allah ya shiryar to lallai shine shiryayye Allah ka shiryar da mu wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida haka wanda Allah ya batar to ba za ka taba ganin wato ba zai taba samun wani majibincin al'amari wanda zai shiryar da shi ba Allah ka shiryar da mu wannan ita ce aya ta 17 a suratul kahfi wacce malam yayi iktibasin ta malan yace wa qad qata Allahu ta'ala kullal asbab allati ta'allaqa biha almushrikuuna jami'an. Haqiqa Allah madaukakin sarki ya yanke duk wata igiya, duk wata dangantaka waɗanda suke alakance da ita, ma'ana waɗanda mushrikai suka makalkalewa cewa lallai idan akwai dangantaka tsakanin su da wani to zai cece su a ranar alkiyama. Allah ya yanke wannan dangantaka. Qata'an ya'lamu man ta'ammaluhu wa 'arafahu, wanda ya san wato asalin haka, wato yanke zai gane wanda wato Allah wato zai fahimci. Allah madaukakin sarki ya yanke wannan alaka kai tsaye ga dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya haskaka basirar shi kuma ya lura da ayoyin alqur'ani da sunna. Anna man ittakhadha min dunillahi waliyan, cewa duk wanda ya riki wani Allah a matsayin majibincin al'amari, aw shafi'an, ko a matsayin wanda zai cece shi a ranar kiyama, fa huwa kamathalil ankabuti ittakhadhat baita, to wannan kamar wanda ya riki gidan gizo-gizo ya zame mishi wato asalin gida, ma'ana kamar wanda ya riki sakar gizo-gizo, ma'ana sakar gidan gizo-gizo, to ya rike shi a matsayin gida. Irin wannan wato yadda ya riki wani Allah, to haka kamar wanda ya riki gidan gizo-gizo a matsayin gida. Allah ya ce wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, kuma gida wanda yake mafi rauni, wanda bai iya tarewa ma'abocin shi sanyi ko rana ko zafi, shine gidan gizo-gizo. Allah ya ce law kanu ya'lamun, ina ma dai sun sani. Aya ta 41 a cikin suratul ankabut. Yanzu kaga abinda malai yake so ya bayyana mana shine duk wanda ya alakanta zuciyar shi da wani cewa zai cece shi a ranar lahira ba tare da yayi aiki na gari ba, to wannan kamar wanda ya riki gida ne na gizo-gizo a matsayin gida. Kaga yadda wannan gida ba zai amfana mishi komai ba, haka wannan da ya rika a matsayin wanda zai cece shi ba zai amfana mishi komai a wurin Allah ba. Fa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah, ce da su ku ci gaba da kiran waɗanda kuke riya cewa abeban bauta ne koma bayan Allah. La yamlikuna mithqala dharra, ba za su iya mallaka muku wani abu ba, ma'ana ba su mallaki wani abu daidai da kwayar zarra ba, fis samawati wala fil ard, a cikin sammai da ƙasa babu abinda suka mallaka, duk abinda ka gani to na Allah ne. Wa ma lahum fihi ma min shirkin, kuma ba su da wani wanda za su ce wato babu wani wanda ya cancanta a hada su da shi gurin bauta, ma'ana shi Allah madaukakin sarki. Babu wani da yake da shi a cikin sammai da ƙasa wanda ya cancanta a yi shirka da shi. Wa ma lahu minhum min zahir, kuma su din ba su da wani mataimaki a wurin Allah a ranar alkiyama. Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lah, kuma ceto ba za ta amfana ba a wurin Allah illa liman adhina lahu, sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya yi mishi izini. Kaga dai wannan aya da dukkan ayoyin da malam yake kawowa suna ƙara tabbatar da fassarar da muke kan wato wannan jumla ta biyar daga cikin jumloli na ayatul kursi. Fadin Allah da yace man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi, kaga waɗannan ayoyi suna ƙara fassara, suna ƙara ƙarfafar waccan aya ce. Suratu Saba'i aya ta 22 zuwa da 3, malai yace fal mushriku innama yattakhidhu ma'budahu lima ya'taqidu annahu yahsulu lahu bihi minan naf'i, shi mushriki wanda yake hada Allah da wani, innama yattakhidhu ma'budahu, ay ya riki wani a matsayin abun bauta wanda ba Allah bane, lima ya'taqidu, saboda abin da yake kudircewa, annahu yahsulu lahu bihi minan naf'i, cewa wannan da ya rika zai amfanar da shi, akwai wani amfani da zai samu. Malam yace wan naf'u la yakunu illa mimman fihi khaslatun min hadhihi al-arba'a, kuma amfanarwa ba ta asalin kasantuwa sai ga wanda ya kasance a tattare da shi akwai waɗannan ɗabi'u guda biyar. Ɗabi'ar farko imma malikul lima yuriduhu abiduhu minhu, ko dai ya zamto ya mallaki abinda wato wanda yake bauta ma wato yake nufi a gurin shi, ma'ana ya zamto ya mallaki wani abu wanda yake ya halitta, ma'ana yana da mallakar wani abu. Kaga a wannan ayar Allah sai tabbatar da babu wanda yake da mallakar wani abu a sama ko kasa in ba Allah ba. Kaga kenan sai ya zama wani wanda ba Allah ba, to bai cancanta a bauta mishi ba in ba Allah din ba. Sai ya ce fa in lam yakun malikan kana sharikan lil maliki, idan ya zamto wato asalin bai kasance mai mulki ba, bai mallaki komi ba, bai halitta komi ba, kuma ya zamto ana bauta mishi, to wannan ya zama abin tarayya ga wanda yake asalin mai mulki shine Allah. Sai ce fa in lam yakun sharikan lahu kana mu'inan lahu wa zahiran, idan ko ya zamto ba shi da abokin tarayya, ma'ana ya zamto bai cancanta a hada shi Allah madaukakin sarki da wani wanda bai mallaki komi ba, to ya zamto Allah shine abinda ake neman taimako da karfafa a gurin shi. Sai ce fa in lam yakun mu'inan wala zahiran kana shafi'an indahu, idan ko ya zamto bai kasance mai taimakawa ba, mai karfafa, to wannan ya kasance mai ceto ne a gurin Allah. Waɗannan matakai ne guda hudu waɗanda malam ya dan dauko ya karkace zuwa ga wata ka'ida ce ta su kansu din, wato yan bid'a, ka'ida ta falsafa. Dan in kuka lura da waɗannan jumlolin sun yi kama da falsafa jama'a, ko kuwa jama'a, to yadda su din suke amfani da falsafa gurin kafa hujja, sai malam ya dauko ka'idar da su suka sani dan ya musu hujja da ita akan ceto, to gaba ɗaya na Allah madaukakin sarki ne, kamar yadda Allah ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a. To me yasa malam ya dauko wannan ka'idar? Saboda su ba su mutunta alqur'ani da sunna, dan haka a ce Allah ya ce, annabi ya ce, wannan ba a bakin komai yake a gurin su ba. Abinda suka fi girmamawa shine irin waɗannan ka'idoji na falsafa. To malam sai ya dauko irin ka'idojin da su suka sani dan ya biya tabbatar da abinda suke akai shi ma ba daidai bane. Ina fata mun fahimta. Shine abinda yasa malam ya kawo waɗannan bayanan. Na san za ku ji sun dan yi tsauri gurin fahimta. Ina jin haka ne ko jama'a? Kada ku damu jama'a, nau'i ne na falsafa, Allah ya kiyaye. Malam yace fa nafa subhanahu al-maratib al-arba'a nafyan mutarattiban, sai Allah madaukakin sarki mai tsarki da daukaka ya kore dukkan waɗannan matakai guda hudu waɗanda aka ambata a baya, korewa wacce take mataki bayan mataki, mutanaqqilan min al-a'la ila ma dunahu, ana mai ciruwa daga matakin sama zuwa wanda yake kasa da shi. Malai yace fa nafal milka, sai ya kore mallaka, wa shirka ko wa sharika da tarayya, wal muzahara da taimako, wa shafa'ata da wato asalin ceto, allati yazunnuha al mushriku, irin wacce mushriki yake asalin riya ta ga wanda yake bautawa, wa asbata shafa'atan, sai Allah ya tabbatar da ceto wacce take la nasiba fiha li mushrikin, ceton da babu rabo ga mushriki cikin ta, wa hiya shafa'atu bi idhnihi, ita ce ceto wacce ba ta yiwa sai da izinin Allah. Malai yace fa kafa bi hadhihi al aya nuran, sai zamto wannan ayar ta isa ta haskaka wa dukkan mai muswato musulmi wanda yake da imani, wa burhanan wa najatan, wannan aya sai ta zama wato ta wadatu ta zama wato asalin dalili da kuma tsira ga dukkan wanda yake da haske na imani da musulunci a zuciyar shi, wa tajridan litauhid, kuma wannan aya sai ya zamto ta wato zama ta wadatar da ta zama wato aya ce da ke tabbatar da tsantsan tauhidi da kadaita Allah, wa qata'a li usuli shirki wa mawaddihi, da kuma wato asalin yanke dukkan wani tushe na shirka, da kuma wato makwarara ko kuma wato maguda na shirka, liman aqalaha, ga wanda ya fahimci wannan ayar. Malici wal qur'anu, afwan, abinda nake so mu ƙara fahimta jama'a, yanzu wannan gabar abinda malici so ya bayyana mana, ita wannan ayar ta isa ta zama wato asali ga dukkan musulmi ga wato asalin tumbike dukkan wata shirka tun daga tushenta. Ma'ana wannan ayar tana ture duk wata shirka, kuma tana tabbatar da dukkan tauhidi da kadaita Allah madaukakin sarki. Amma fa a gurin musulmi wanda Allah ya haskaka zuciyar shi da hasken imani. Ina fata an fahimta. Kuma yace ga wanda ya fahimci wannan ayar, kaga ashe fahimtar aya yana da matukar muhimmanci, musamman game da aiki da abinda ayoyi da kuma nasoshi na Alkur'ani da Sunna suke dauke da shi. Dan in baka fahimta ba, ba zai yiwu ka dauka kai aiki ba. Allah madaukakin sarki ka fahimtar da mu Alkur'ani. Malam yace wal Qur'anu mamlu'un min amsalha wa nadha'irha. Alkur'ani cike yake da misalai na irin waɗannan ayoyi da makamantan su. Ma'ana kada ka dauka wannan ayar ita kadai ce, akwai makamantanta da yawa a cikin Alkur'ani. Walakin aktsarun nasi la yash'uruna bidukhulil waqi'i tahtahu. Yace sai dai da yawa daga cikin mutane ba su iya hankaltuwa bidukhulil waqi'i, da shigan yanayin da dukkan musulmi suke a ciki na zamani da lokaci, ta hata hu karkashin wannan ayar, wata bammunihi lahu, da kuma tattarowar da wannan ayar za ta yi. Ma'ana musulmi da yawa suna fahimtar irin waɗannan ayoyi, ai ayoyin suna magana da wasu mutane ne waɗanda sun wuce a tarihi, waɗanda babu su a cikin irin wannan zamanin. Mala yace to da yawa cikin mutane suna tsammanin waɗannan ayoyin magana suke da wasu mutane da babu su a irin waɗannan zamunnan. Malam yace wannan kuskure ne. Wayazunnuna fi naw'in, haka ne ko? Wayazunnunahu fi naw'in wa fi qaumin qad khalaw min qabl wa lam yuqibu warisan. Sai wato irin waɗannan waɗanda ba su fahimci Alkur'ani ba, sai suna zaton cewa ai waɗannan ayoyin suna magana ne game da wani nau'i na shirka kadai. Wa fi qaumin, kuma ayoyin suna magana ne game da wasu mutane, kad khalaw min qablu, wai mutanen da tun sun wuce a tarihi, wa lam yuqibu warisan, wadancan ba su bar wadanda za su gaje su ba. Ma'ana wasu sai su tsammani irin wannan shirkar da ayoyi na Alkur'ani da Sunna suke bayyanawa, babu wasu al'umma da suka siffantu da irin shirkar a cikin zamunnan su. Kun fahimci abinda malai yake so ya bayyana mana? A ina jin karatun jiya ya ƙara fito mana da abin sarari, cewa lallai dukkan waɗannan shirkoki da ake yi a waɗancan zamunnan, waɗanda Ƙur'ani da Sunna suka sauka da inkarinsu, to an samu waɗanda ke irin wannan shirkar, ko kuma waɗanda suka wuce irin waɗancan a cikin wannan zamani namu. Ma'ana akwai irinsu, ko kuma waɗanda suka fi su, waɗanda suka gaji irin wannan shirkar daga iyayensu da kakanninsu. Malai ce kaga irin wannan zato na cewa ai masu irin wannan shirka sun wuce a tarihi. Malai ce wa hadha huwa allazi yahulu bainal qalbi wa baina fahmil qur'an. Wannan shine abin da ke shamakance tsakanin zuciyar mutum da fahimtar Alkur'ani. Ma'ana Alkur'ani ba ya sauka bane kadai dan mutanen farko banda na tsakiya da na ƙarshe. Innama Qur'ani ya sauka ne dan yayi fada da shirkar da mutanen farko da bid'ar da mutanen farko suka yi, kuma dan yayi fada da bid'ar da ƴan baya za su kirkiro da shirka da za su kirkiro. Dan haka Alkur'ani jama'a yayi daidai da kowane zamani, yayi daidai da kowane dan na irin mutane, yayi daidai da kowane irin yanayi. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam yace wala amrulllah, ina rantsuwa da Allah, in kana ulaika kad khalaw, idan ya zamto irin waɗancan mushrikai da kafirai waɗanda wannan aya da makamantanta suke magana akan su sun gushe a tarihi, sai ce wallahi faqad warathahum man huwa mithluhum, an samu wasu irin su sun gaje su, aw sharrun minhum, ko kuma waɗanda suka fi waɗancan sharri, au dunahum, ko kuma waɗanda suke dan ƙasa da su kadan a gurin sharri. Malam yace watanawulul qur'an lahum katanawulihi liulaika, yadda alqur'ani yayi maganin shirkar waɗancan da kafircin waɗancan da suka gabata, to haka alqur'ani waɗannan ayoyin zai yi maganin shirkar waɗannan kafirai zindikai da muke rayuwa da su jama'a. Kun fahimci maganar da malam yake so ya bayyana mana? Dan haka dukkan waɗannan da muke rayuwa da su, waɗanda suke wato dangantuwa ko suke danganta kansu zuwa ga ɗariƙu na sufaye jama'a, waɗannan shirkoki da suke yi, yadda waɗannan ayoyi suka yi wato raddi, suka yi fada da shirkar waɗancan na farko, to irin waɗannan ayoyin za a ɗauko a kwankwatsu waɗannan mushrikan jama'a. Ina fata an fahimta. Wannan ne ta sa Ibn Taymiyyah ya tattaro waɗannan ayoyi da hadisai da maganganu da aka samo daga malaman salaf, malaman farko, ya tattara a cikin littafi guda ya sanya mishi suna da Al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaytan. Ya tattaro waɗannan ayoyi da hadisai ne a cikin wannan littafi don ya bayyanar da mutanen kirki waliyan Allah da kuma waɗanda suke wato mutanen banza ne waliyan shaytan. Dan haka jama'a, mu bibi karatutuka da Malam Musa yake yi na wannan littafi na Al-Furqan, a hankali za mu fahimci waɗannan abubuwa insha Allah. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Malam yace qala Abu Ubaida ai fassala al-hilali, mana Malam Abu Ubaida mashhur mai tahqiqin wannan littafi yake cewa fassala al-hilali rahimahullahu ta'ala, Malam Taqiyuddin al-Hilali yayi bayani dalla dalla, Allah ya gafarta mishi, fi tanawuli alqur'ani liman yaf'alu ash-shirka tahta al-ayati allati takhussuhum ala wajhin zahirin qawiyyin. Yace Malam Hilali ya tattaro ayoyi wato waɗanda suke bayani game da waɗanda suke aikata shirka, ma'ana waɗanda suke aikata shirka. Malam Hilali ya kawo bayanan su ƙarƙashin waɗannan ayoyi waɗanda suka keɓance su da ambato, wato ambato ta fuskaci wanda yake a sarari kuma mai ƙarfi. Wa sarraha fihi bi darurati iqamati al-hujja, kuma ya bayyana ƙarara cewa lallai ne sai an tsayar da hujja akan irin waɗannan mutane ta hanyar karantar da al'umma al-Qur'ani da sunna jama'a, ma'ana ba za a bar al'umma cikin duhun jahilci. Waɗannan makiya Allah suna wasa da tunaninsu cewa kaza Allah, kaza ne Allah, a bar al'umma a hannun waɗannan miyagun ba, dole ne sai an tsayar da hujja akan irin waɗannan mutane ta hanyar karanta al-Qur'ani da sunna da tabbatar da bayyanar da abin da yake gaskiya ne da kuma bayyana abin da yake bata ne don al'umma su bi wancan, su guji wannan. Ina fata an fahimta. Wa karrara, kuma Malam Hilali ya tabbatar da annahu la yalzamu kullu man waqa'a fi shirki an yakuna mushrikan, kuma Malam Hilali ya tabbatar da cewa baya lazumta cewa duk wanda ya afka cikin shirka ya zama mushriki. Wannan wata ka'ida ce mai matukar muhimmanci a babin tauhidi. Ba dukkan wanda yayi shirka bane ya zama mushriki, dan wani yana nan yana aikata shirka amma bai san shirka bane, yanzu kaga bai zama mushriki ba, saboda akwai daya daga cikin mawani'ut takfir ya siffantu da shi, shine al-jahalu. Ina fata mun fahimta. Dan haka dukkan mai aikata shirka, to ba lazumin aikata shirka da yake ya zama mushriki ba, a'a sai an tsayar mishi da hujja, sai an bayyana mishi wajihin abin da yake aikatawa. Idan ya gane, ya sani, ya fahimta, ba a tirsasa shi ba, ba shi tare da jahilci, ba mahaukaci bane, ba muta'awwilun bane, kuma ya doge akan wannan shirkar, to sai a ce ya zama kafiri mushriki. Amma kaga idan tirsasa shi aka yi, idan ya zamto, ma'ana wancan mukrihan kenan, idan ya zamto muta'awwilun ne ko ya zamto jahili ne, to kaga wannan koda ya afka cikin aikata abin da yake shirka ne, to ba a kiran shi mushriki. Ina fata jama'a mun fahimci wannan da kyau. Wannan ma wani fasuli ne dake rabewa tsakanin manhaji na da'awa ta ahlus sunna salafiyun da kuma manhaji na khawarija. Dan su khawarij da zarar ka aikata, to za su auna maka kaulasan, ba sa lura da ahwal. Shin hal anta mukrihan am anta jahilan muta'awwilan, duk ba sa kallon wannan su dai ka aikata ai to ka zama kafiri to amma ahlus sunna bayan ka aikata to sai kuma a duba a gani shin da gangan kana sane kaza shirka ne ka aikata shin an tsayar maka da hujja shin anta muta'awilun ma'ana ta'awili kai ko ku kai jahili ne kaga idan ka siffantu da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to ahlus sunna ba su kafirta ka koda ka aikata shirka ku tuna da maganar da al-imamu az-zahabi ya fadi a cikin kitabul kaba'ir a ƙarƙashin bayanin da ya kawo game da wato kabira ta shirka ta wato asalin tsubbu da bokanci da duba da kaza sai yake cewa ya kai dan uwa ka sani waɗannan abubuwan kai tsaye ba a kafirta wanda ya samu kanshi a cikin su musamman ma al'umman da ya zamto sun yi nisa da karantarwar musulunci basu san menene abin da yake musulunci akai ba basu san wato asalin ta'alimul islamiyya ba inma sun shiga musulunci ne ba tare da sun san shirka wato tsubbu da bokanci da kaza kafirci bane da haka koda kaga musulmi yana aikatawa matukar jahili ne matukar muta'awili ne matukar bai san wannan shirka bane yace to kada kai gaggawar tabbatar da kafirci da shirka akan shi ina fata jama'a mun fahimta da kyau akwai wani littafi kankani da malam Ali Hassan ya rubuta at-tabsiru bi mawani'it takfir ko kuma fi mawani'it takfir ya tattaro mawani abubuwan da suke hana a kafirta musulmi dan haka ya kamata a fito da wannan littafi ƴan uwa su samu waɗanda suke da bukata ɗaliban ilimi sai su photo start su adana saboda wata rana za su iya bukata zuwa gare su Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka abinda malam Hilal yake so ya tabbatar mana anan shine cewa wani ya samu kanshi a cikin aikata shirka to daban da kuma ya zama kafiri mushriki ya kamata mu bambance waɗannan abubuwan ku tuna da maganar da nake yawan kawo mana maganar Ibnu Taymiyyah munazarar da take faruwa tsakanin shi da ƴan bid'a sai dan bid'a ya ce ka ce wanda yace kaza kafiri ne Ibnu Taymiyyah sai ya ce kware da gaske sai ya ce to ni na ce yanzu na kafirta sai ya ce a baka kafirta ba saboda ai kai jahili ne baka san ma'anar abin da kake fadi bane yace da ni zan fadi to da na zama a matsayin ka ma'ana da na zama kafiri yanzu kaga daga nan za ku fahimci kamar yadda muke fadi jama'a rahamar ahlus sunna salafiyun da tausayi da kuma manhajin su da suke tsaye da shi game da adamu takfiril muslimi bi kabiratin ko kuma bi jahalin ko kuma idza kana muta'awilan ina fata mun fahimta malam sai marmaze yace falyakun zalika ala balika lallai wannan ka'ida ta zama a cikin zuciyarka da tunaninka fi jami'i takriratihi al-atiya a cikin dukkan mas'aloli na aqida da malam Taqiyyuddin Hilali zai tabbatar a cikin wannan littafi wallahu al-hadi Allah madaukakin sarki shine mai shiryarwa kun ji waɗannan bayanai da malam ya dauko waɗanda tun daga jiya muka karanto daga shafi na 233 jama'a sai yanzu malam ya dan numfasa ina fatan mun amfana da waɗannan abubuwa da muka karanta jama'a sun ƙara fitowa da alaƙar waɗannan karatuttuka da ayoyin da muke fitar da darussa da fawaid da ke cikin su da kuma yanayi da waƙa'i da zamani da muke ciki jama'a ina fata mun ƙara fahimtar alaƙa ƙware da gaske to sai mu koma can sama shafi na 235 malam yace al-jumlatus sadisa jumla ta shida daga cikin jerin jumloli waɗanda suke tattare a cikin ayatul kursi fadin Allah da yace ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah yana sane da abin da ke gaba da halittun shi da abin da ke baya gare su malam yace ai huwa muhiqun Allah ilimin shi ya game komi ilman bi jami'i umuri al-ibadi min al-azali ila al-abadi ilimin Allah madaukakin sarki ya game komi min al-azali tun fil azal Allah bai gushe ba yana tare da wannan ilimi nashi ba a taba lokacin da Allah bai da ilimi game da halittun shi ba ila al-abadi haka har nan gaba har abada yadda ba a taba sa'ad da Allah bai da ilimi game da bayin shi ba haka ba za a taba lokacin da Allah bai da masaniya game da wato asalin bayin shi ba mana ilimin Allah ilimi ne wanda yake wato yadda Allah ba shi da farko haka ilimin Allah tunda sifa ce gare shi ita ma ba ta da farko wala yattasifu ahadun bi hadhihi sifati siwahu kuma ba wanda ya isa ya siffantu da wato wannan sifa ta Allah kowaye cikin halittu in ba shi Allah madaukakin sarki shi kadai din ba kun ji abinda wannan jumla take karantar da mu wannan jumla kenan zamu fahimci mayar da martani ne ga waɗanda suke ɗan aqidar qadariya waɗanda suke musun ilimin Allah waɗanda suke inkarin cewa Allah bai da ilimi duk abinda kaga yana faruwa a cikin wannan duniya to Allah bai san abin zai faru ba sai sa'ad da ya fara faruwa wannan gaba jama'a raddi ce gare su dan haka a gurin su Allah bai san zami wannan karatu a yau ba na ranar talata sai a yanzu da muka fara gudanar da karatun mana a yanzu ilimin Allah ya fara kaga wannan aqida aqida ce ta qadariya aqida ce ta kafirci wannan aqida ta bayyana a ƙarshen zamanin sahabbai kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaita hadisi daga tabi'i wato Yahya dan Ya'mar daga sahabi Ibn Umar zuwa ga mahaifin shi sahabi wato Sayyidina Umar dan Khattab a inda wannan tabi'i yazo ya samu Abdullahi dan Umar yake cewa da su wasu mutane sun bayyana a garin mu zahara qibalana unasun wasu mutane sun bayyana a kasar mu ta Basra yataqaffaruna al-ilma suna bibiyan ilimi a wata fassara suna wato asalin watsar da darajar ilimi wayazumuna alla qadara kuma suna riye cewa babu qaddara wayaquluna innal amra ulufun suna cewa ai al'amura to Allah bai da masaniya game da su sai sa'ad da suka fara faruwa sai wannan sahabi Abdullahi dan Umar yace da waɗannan tabi'ai da suka zo neman fatawa game da waccan bakar aqida da ta faru a kasar su sai wannan sahabi yace da su idan kuka koma ku fada ma waɗannan mutane anni bari'un minhum bani ba su wa annahum bura'un minni kuma su ma su barranta daga gare ni yace kuma ka fada musu law anna li ahadihim mithla uhudin zahaba da dayan su zai mallaki abin da yake girman dutsen Uhud na dinare sai ya ciyar da wannan summa anfaqahu sai ya ciyar da shi yace ma qabila Allahu sadaqatahu hatta yu'mina bil qadari Allah ba zai karbi wannan sadaka ta shi ba har sai yayi imani da qaddara sai ce amma in ma baku kara fahimta ba babana ya bani hadisi mana yanzu zai ruwaice hadisi kenan yanzu wannan fatawar shi ce to amma me zai karfafa wannan fatawa ka ji malaman salaf kenan jama'a da sun fadi fatawa sai su ce Allah ya ce annabi ya ce dan haka sai ce babana ya bani labari shi ko yace wata rana bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi fa qala ya muhammad akhbirni 'ala al-islam قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت من استطعت وإن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره wa sharrihi kaji muhalli shahid kenan ina fata jama'a mun fahimta dan haka wannan gabar da muka karanta wannan jumlar jama'a tana tabbatar da Allah madaukakin sarki yana da ilimi dan haka daga cikin sunayen Allah akwai al-alimu wanda ya siffantu da sifa ta al-ilmu ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam yace al-jumlatu sabi'a, jumla ta bakwai daga cikin jerin jumloli dake cikin ayatul kursi. Fadin Allah da yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ay kullu man siwa Allah ta'ala min al-makhluqin la ya'lamu min ilmi Allah ta'ala illa ma 'allamahu Allah. Ma'anar wannan shine kullu man siwa Allah ta'ala, duk wani halitta wacce ba Allah ba, min al-makhluqin cikin halittun Allah, la ya'lamu min ilmi Allah ta'ala be san wani abu na ilimin Allah ba illa ma 'allamahu Allah, sai abinda Allah ya so ya ilmantar da shi, gurgudan abinda Allah ya nufi ya sani, to shi kadai zai sani. Malai ce wa ma siwa zalika, kaga duk abinda Allah bai nufi ya sanar da shi ba, yakhfa alaihi, to zai boye gare shi ba zai sani ba. Ma'ana wannan babu bambanci tsakanin annabawa da mala'iku da dukkan halittun Allah gaba daya, babu wanda ya san ilimin Allah gaba daya sai abinda Allah ya so ya sanar da wannan bawan, annabi ne ko mala'ika. Dan haka iyakacin gurgudan abinda Allah ya so ya sanar da shi, to bayan wannan bai da wani ilimi in ba wannan ba. Jama'a kun fahimci gabar da kyau? Sai ya ce wa yadda'i kasirun minal mushrikina fi hadha az-zamani anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya'lamu kullama ya'lamuhu Allah. Yace ga wasu jama'a cikin mushrikai na zamanin nan namu suna da'awar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya san duk wani ilimi da Allah ya sani. Ma'ana suna tarayyar ilimi da Allah, yadda Allah ya san komi, suna da'awar cewa annabi Muhammad ma ya san komi, shi yasa malam ya kira su da wato al-mushrikin. Ina fata mun fahimta. Na san zaka iya nuna irin waɗannan da yawa a cikin garinku, ko kuma ka san wasu da yawa, ka san labaran su, ko kuwa yanzu jama'a 'yan ɗariku suna da'awar annabi ya san gaibi ko ba sa da'awar haka? Suna yi. Wannan shirka ce jama'a, wannan ba daidai bane, wannan kafirci ne. Ku tuba ku daina. Allah madaukakin sarki zai kama ku in kuka mutu akan irin wannan shirkar. Jama'a wannan shirka ce, kafirci ne jama'a, ba daidai bane. Da'awar annabi ya san ilimin da Allah ya sani gaba ɗaya, wannan shirka ce, wannan kafirci ne. Yanzu wane ne yake bada wannan labari jama'a? Taqiyuddin al-Hilali ne, dan shi ya san abeban shi, shi ya san kayan shi. Malam yace wa hadha kufrun bi ijma'il muslimin, wannan kafirci ne da haduwar dukkan muslimi, duk muslimi sun yadda wannan kafirci ne. Kace Allah madaukakin sarki akwai wani cikin annabawa, manzon Allah ne ko wani, ko wani cikin mala'iku, ko wani cikin aljanu da bokaye, cewa ya san abinda Allah ya sani, wannan kafirci ne. Malam sai marmaza yace wa sayati insha Allah fi suratil an'ami bayanahu, ma'ana bayanin waɗannan dalla dalla zai zo a cikin suratul an'ami, ma'ana karkashin aya ta 50 daidai. Wa yaz'umuna anna alihatahum allati yusammunaha bil awliya'i ta'lamul ghaiba. Kaji inda suke so su kai kenan jama'a, inda suke so su kai kenan, cewa waliyai sun san gaibi, to kai tsaye ba za a gazgata su ba. Dan za a ce annabi ma bai san gaibi ba, balle waliyai da suke kasa da shi. To amma sai su ce annabi Muhammad ya san gaibi. Sun yi haka ne jama'a liyatawassalu, dan su isa zuwa ga cewa ai waliyan su ma sun san gaibi. Allah ya sa jama'a kun fahimci hikimar su. Malam yace wa yaz'umuna, kuma irin waɗannan mushrikai suna riya cewa anna alihatahum, cewa waɗannan alloli nasu da suke bautawa, allati yusammunaha bil awliya, waɗanda suke kiran su da waliyai, ta'lamul ghaiba, cewa ai sun san gaibi. Malai ce fa bu'dan lil qaumi zalimina, Allah ya nisanta mutanen da suke azzalimai daga rahama. Wannan ita ce aya ta 41 ko 41 a cikin suratul mu'minun. wannan jama'a isharar nan da mallan yayi jama'a ya kamata mu tafi can mu dan karanto dan mu alakanta waɗannan ayoyi da junan su musamman a babun fassara alqur'ani alakanta alqur'ani da junan shi alakanta qur'ani da sunna da kuma waqi'in da musulmi suke a ciki a yau dan haka jama'a waɗanda suke da littafin kai tsaye su budo karkashin tafsirin suratul an'am aya ta 50 zai zama shafi na 330 da wato asalin biyu wato da 31 zuwa da 33 dan haka waɗanda suke da photostat sai su dan saurara mana su dan yi hakuri kadan da Allah dan haka jama'a mu budo shafi na 331 inda Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan aya ta 50 daidai a cikin suratul an'am zuwa 51 fadin Allah da yace qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al a'ma wal basir afala tatafakkarun bayan mallan ya gama ambaton wannan aya sai yace fa'idatun ga wata fa'ida qala muhammadun taqiyuddin amara allah nabiyahu wa khayra khalqihi muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an yaqula li jami'in nas alladhina yad'una yad'uuhum ila Allah i'lamu annani la amliku min khaza'ini min khaza'ini fadlillahi shay'a a cikin wannan aya mallan yace Allah ya umurci annabin shi da ya fadi ga dukkan mutane waɗanda suke kiran wani wato wanda ba Allah ba cewa i'lamu ku sani cewa annani la amliku min khaza'ini fadlillahi shay'a ban mallaki wani abu na taskar Allah ba wala astati'u an u'tiya ahadar rizqan kuma ban iya mallakar azrta wani wato na baiwa wani arziki ba hissiyan aw ma'anawiyan arziki wato na hissi ma'ana arziki wanda ake iya gani arziki na daukaka ko arziki na kudi ko na lafiya aw ma'anawiyan ko kuma arziki na ma'ana arziki na shiriya ma'ana shiriya ba a hannuna take ba inna ma wa'azi nake wala a'lamu min al-ghaibi kuma Allah ya umurci annabi da ya fadi wa al'umma gaba daya cewa ni ban san gaibi ba illa ma 'allamani rabbi sai dai abinda ubangiji na ya sanar da ni walaysa milkan lahu quwwatan haka ne ko walastu malikan lahu quwwatun khariqatun lil 'ada yace kuma ni ba mala'ika bane da na mallaki wani karfi da ya saba wa al'ada mustaghnin 'ani at-ta'ami wash-sharab balle a ce na wadatu daga abinci da abin sha da sauran jama'a ƴan adam suka wadatu daga gare su ma'ana ni ba mala'ika bane la ta'tarihi al-a'radul bashariya ma'ana mutumin da ya zamto dabi'u na dan adam rashin lafiya bacci da gajiya ba su iya wato asalin riskar shi inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne irin ku yajri alayya ma yajri alaykum abinda ke faruwa da ku ke gudana akan ku nima yana gudana a kaina wala akhtalifu ankum illa bi shay'in wahidin babu bambanci tsakanin ni da ku in ba da abu guda ba wa huwa al-wahyu war-risala shine wahayi da manzanci da Allah ya aiko ni da shi allati akramani Allahu biha wanda Allah ya karrama ni da wannan wahayi da annabta wa haka ne ko wa ujibu alaikum ittiba'i wa aujaba alaikum ittiba'i wa ta'ati kuma Allah ya wajabta muku bina da yi mini da'a mallan yace wa sayati mithlu hadha insha Allah fi surati al-a'raf wa fi surati yunus wa fi surati hud kaji daga can yayi mana ishara zuwa nan daga nan kuma yayi mana ishara zuwa ga wasu surori jama'a haka alqur'ani yake da alaka da junan shi dan haka idan kana so ka ci kasuwar alqur'ani to sai ka alakanta ayoyin alqur'ani da junan su ina fata jama'a mun fahimta amma idan ka dauki aya alahidatiha kace ita kadai zaka fassara ba tare da ka alakanta ta da makamantanta da suke dauke da ma'ana irin nata ba ba tare da ka gayyato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fassara da su ba ba tare da ka hada da ayyukan malaman farko ba to gaskiya jama'a za a cika surar alqur'ani a watse kai baka samu riba ba. Ina fata jama'a mun fahimta. Dan haka alqur'ani yana da alaka da junan shi. Allah madaukakin sarki ya ce muke mu. To amma dai daga can zuwa nan ba za mu kuma tashi daga nan zuwa can ba. Ina fata mun fahimta. Yanzu kun fahimci ma'anar wannan ayar jama'a. Malam sai ya ce wal ajabu mimman yadda ilma bil kitabi was sunnati was shar'a, yace abun mamaki game da wanda yake da'awar ilimi cewa shi ya san alqur'ani, ai suna da masaniya game da sunna, sun san shari'a, yace mamaki game da irin wannan cewa ya san kaza wa ma'a zalika ya'ama an hadha albayan, tare da haka sai kaga ya makance game da wannan bayani da Allah yake a cikin wannan aya. Wa yastaghifu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, sai kaga ya makance ya koma yana neman agaji da annabi. Idza qama yaqulu, idan ya mike sai kaje yana ya rasulullahi, mana in zai mike sai yace ya manzon Allah, mana yana kiran annabi ya taimake shi ya agaje shi. Wa idza qa'ada yaqulu ya rasulullah, in yazo zama sai yace ya manzon Allah. Wa idza fazi'a yaqulu ya rasulullah, haka idan ya shiga hali na furgici sai kaje yana kiran manzon Allah. Malam yace fa hadha, kaga wannan da makamantan shi mukazzibul li hadhihi alaya, sun ƙaryata wannan ayar. Fa ka'annahu yaqul, kamar hal din su, lisanul hal din su, abinda suke cewa shine bal indaka khaza'inullah, Allah ya ce da annabi ce da su ban mallaki taskokin Allah ba. To su waɗannan kamar suna cewa a'a annabi kai ma baka fahimta bane, ai ka mallaki taskokin Allah. Wa anta ta'lamul ghaib, kamar suna cewa kai ma baka fahimta bane, ai ka san gaibi. Jama'a kun fahimci maganar da Hilal yake anan da kyau? Malam sai ya ce wa qad allafa rajulun sha'irun yaqulu shi'ra, yace an samu wani mawaki wanda yake wato iya rera waka, walakinahu ghayru sha'irin bi tauhidillah, sai dai ba mawaki bane na kadaita Allah, mana ba kadaita Allah yake ba, ba shi da tauhidi. Allafa kitaban, ya wallafa wani littafi, sammahu, ya sanya ma wannan littafi suna da shawahidul haqqi fil istighasati bi sayyidil khalqi, kaji sunan littafin kenan, ma'ana abubuwan da ke kara tabbatar da gaskiya game da neman agaji da shugaban halitta, ma'ana agaji da manzon Allah, neman agaji da shi. To wane ne wannan? Gashi a ƙasa malam Professor Hilali ya zo asalin ya ƙara bayyana mana wane ne wannan da shi Taqiyuddin, afwan malam mashhur, ya bayyana mana wa Taqiyuddin yake nufi da wanda ya wallafa wannan littafi. Ina fata mun fahimta. Amma kafin nan tukuna mu ƙarasa waccan gabar. Malam yace walakinahu wa qad allafa rajulun sha'irun yaqulu ash-shi'ra walakinahu ghayru sha'irin bi tauhidillah, allafa kitaban sammahu shawahid al-haq fil istighasati bi sayyid al-khalq wa za'ama anna ahla as-sunnati hum al-mushrikun, yariye cewa wai ahlu sunna sune mushrikai, yastaghifuna bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihi min al-makhluqin, suna neman agaji da annabi da ma wani cikin halittu. Jama'a kaji wai ahlus sunna ne suke wannan. Kuma yariya wa anna man wahada Allah, yariya cewa waɗanda suke kadaita Allah, Allah madaukakin sarki, wamtana amina listighatha, suka wato ki neman agaji bi ghairihi da wani wanda ba Allah ba, yariya cewa wai wannan su ake kira da wahabiyawa, yace kuma kharijun an madhhabi ahli sunna, wai waɗannan sun kauce wa tafarkin ahli sunna. Malam Hilali yace wal haqiqatu, kaga dai abin da yake gaskiya, anna madhhab hadha al jahili, madhhabi da tafarkin irin wannan jahili, za ku zo ku ji wane ne wannan jama'a, allazi yaharifu bima la ya'rifu, wanda yake fagamniya, yake fadin abin da bai ma san abin da yake furuci da shi ba, mana yana fadi ne cikin magagi na bata da jahilci. La ya'rifu, haka ne ko? Mu mana allazi la ya'rifu bima la ya'rifu, yana furuci da abinda bai sani ba. Malai ce a hakika mazhabin irin wannan huwa mazhabu ahli sinati, shine mazhabin ahlus sunna, ba ahlus sunna ba jama'a, ahlus sunna, mana ƴan rudani ƴan rudu jama'a kun fahimta da kyau malai marmaza yace bi kasri sini wa takhfifin nuni ma'ana kai masinun kasra sannan nun guda kada kai mata wato asalin tashdidi shine takhfif din ma'ana ka badda ka batta babu tashdidi ma'ana mazhabu ahli sinati wal ghaflati wal jahalati wad dalala mazhabin irin waɗannan jama'a sune ƴan rudu waɗanda suka gafala suka rafkana suka samu kansu a fagamniya ta jahilci da bata malam yace walau kana indahu zarratun min aqalin wa imanin da a ce yana da daidai da gurgudan kwayar zarra na hankali da imani yace la kanat hadhihi alaya kafiyatun lahu ai da wannan ayar ta wadatar da shi ya fahimci annabi bai san gaibi ba da ta wadatar da shi da ba a ga yana istighasa da manzon Allah ba ina fata mun fahimta malai ce wa illa falimadha ya'murullahu ta'ala wa rasuluhu ya'murullahu ta'ala rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an yu'lina lin-nasi annahu la yamliku li nafsihi naf'an wa la darra fadlan an ghayrihi wa annahu la ya'lamu al-ghayb malai ce dan menene in dai wannan ayar bata wadatar da shi ba dan me Allah zai umarci manzon shi da yayi shela cikin mutane cewa bai mallaka ma kanshi amfanarwa ko cutarwa balle ya mallaka ma wanin shi kuma annabi cewa bai san gaibi ba idan har wancan bai mana me yasa wannan bai fahimta ba wannan ayar bata fahimtar bata gamsar da irin wancan jahili ba da shi da makamantan shi malam sai iktibas yace fa innaha la ta'mal absar dama dai ba idanu ne ke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fis sudur dama dai zukata dake cikin kiraza su ne suke makancewa da haka ga idanun mutun tar matsatsai amma zuciyar ta makance Allah ya dode ta sai kaga ai ta bayani yanzu akwai bayanin da yake alqur'ani jama'a amma saboda Allah khatamallahu ala qulubihim sai zama ba sa iya fahimta jama'a Allah madaukakin sarki kiyaye malam yace fa kam qasaidu nuzimat fil istighafati bin nabiy sallallahu alaihi wasallam yace baitoci nawa ne kasidoji nawa ne aka rera aka rubuta waɗanda suke tabbatar da neman agaji ga manzon Allah ma'ana ake wato asalin shirka ga Allah ake neman agaji malam yace wa ana bi nafsi kuma ni da kaina nazamtu abiyatan ma'ana malam gilali kenan ni da kaina na rera wasu baitoci astaghifu fiha bin nabiy sallallahu alaihi wasallam nima ina neman agaji da manzon Allah a cikin waɗannan baitocin wa atlubu minhu an yu'tiyani al-ilma kuma a cikin baitocin ina neman manzon Allah ya bani ilimi sai yace amma fa wala uhibbu an adhkura hadhihi al-abyat yace bana so na ambaci waɗannan baitoci saboda kafirci ne nayi su ne a lokacin da ban shiryu ba ina fata mun fahimta sai yace falhamdulillahi alladhi hadana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu wa bassarana min al-ama kuma ya fadakar da mu ya asalin watsake idanun mu daga wato makanta ta bata wa manna alaina bi tauhidihi kuma Allah yayi mana baiwa da kadaita shi la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din jama'a kun fahimci waɗannan bayanan da kyau kuwa yanzu kaga wannan ayar da waɗannan bayanan suna ƙara tabbatar da ba wanda ya san gaibi sai Allah ba a neman agajin wani sai Allah madaukakin sarki wannan wanin koda annabi ne ina fata mun fahimta to mu dawo daidai waccan gaba da ya sauke namba ta 1 a dai cikin wannan shafi din inda yace an samu wani yayi wani littafi mai suna shawahidul haqqi fil istighafati bi sayyidil khalq gashi a ƙasa malam mashhur sai yace muallifuhu wanda ya wallafa wannan littafi shine Yusuf ibn Isma'il an-Nabhani Yusuf ibn Isma'il an-Nabhani al-mutawaffa wanda gashi ya rasu hijira na da shekara 1350 daidai wa kitabuhu al-mazkur yace wannan littafi da aka ambata matbu'un bi Misr an buga wannan littafi a garin Misra qadiman ma'ana tun da dadewa fi maqba'ati al-babi al-halabi ma'ana a madaba'ar wani al-halabi ko al-babi ma'ana sunan asalin wata maqba'a ce wani guri na buga littafi ثم صور مرات في بيروت daga nan sai aka wato ci gaba da tasawur ma'ana aka ci gaba da buga littafin a garin Beirut yace qala anul allama muhammad rashid rida fi majallatul manar ma'ana wannan yusufun nabahani jama'a dai ne daga cikin ru'us na yan bid'a wadanda wato a cikin wannan littafi ya fadi miyagun kalmomi akwai shirkiyat da yawa sa'annan ya aibanta malaman sunna irin su ibnu taymiya da ibnu al-qayyim da muhammad dan abdul wahhab a cikin wannan littafi jama'a to wane ne wannan yusufun nabahani din nan malam yace in baka san shi ba akwai wani babban malami malam al-allama muhammad rashid rida ya fadi a cikin wato wata mujalla mai suna al-manar game da wannan wato asalin malami wato gashi nan da juz inta da wato shafuffukan ta gashi nan yace juz ina 10 shafi na 797 yace wannan wato asalin malami da kake ji wanda ya rubuta wancan littafi yace kutubuhu mamlu'atun birriwayatil mawdu'a wal munkara littafin wannan malami da kake ji cike suke da riwayoyi na ƙarya da riwayoyi waɗanda suke munkarai ne ma'ana riwayoyi waɗanda basu tabbata ba na ƙarya wa kana yurawwiju kutubahu likai yumahida bidhalika sabil iddi'a al mahdiya li nafsihi ma'ana a cikin waɗannan littafai nashi ya kasance yana asalin rawwajawa ma'ana yana yadawa yana yada farfaganda yana wato shimfuda da cewa yana da'awar cewa ai shine mahadi ma'ana yana da'awar makan shi wato asalin mahadin zamanin shi ko kuma mahadi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace asalin zai bayyana ina fata an fahimta yace wa zakara shaykh isma'il ibn sa'd al-atiq fi kitabihi al-qawl al-fasl an-nafis wani malami mai suna al-shaykh isma'il ibn sa'd al-atiq ya fadi a wani littafi nashi mai suna Al-Qawlul Fasl An-Nafis a shafi na 4 yace ba'adhu kutubihi wasu daga cikin littafan wannan Yusufun Nabahani ma'ana ya fadi game da wasu daga cikin littafan shi wa qala yace fiha shabahatul la tughtafaru akwai wasu shirme da wasu bankaura waɗanda ba a yafe ma mai irin waɗannan shirme din ma'ana ya fadi wasu miyagun kalmomi waɗanda ba za a yafe mishi ba lalle sai an mishi raddi sai an mayar mishi da martani kuma idan mutun ya mutu akai to sai dai Allah Allah madaukakin sarki ya kiyaye qala abu ubaida malam mashhur yace walahu fi haftira'un kaseerun wa kabeerun 'ala ad-da'wati as-salafiyya wannan malami da kake ji ta kadarin malami akwai karairai masu yawa masu girma wanda ya ta kirkira yana dangantawa da'awa ta salafiyya wa a'lami hal ajilla kuma akwai karairai da ya ta kirkira yana dangantawa malaman da'awar salafiyya waɗanda suke manya mislu ibn taymiya misalin ibn taymiya wa kutubihi da littafan shi yace ya lal asafi fasihatun fi ta'ani 'ala al-imam al-mujaddid muhammad ibn abd al-wahhab yace kaga littafan shi ma'ana wannan yusufun nabahani yace abin takeici kike suke da suka ga wannan babban malami a sheikh muhammad ibn abd al-wahhab malam yace in kana son cikakken bayani game da wannan malami da shi da wannan littafi nashi da sauran littafai nashi unzur kitabi aw unzur anhu kitabi kutubun hazzara minha al-ulama kaje ka duba littafi na mai suna wato wasu littafai waɗanda malamai suka tsoratar da musulmi kada su karanta su ma'ana littafi ne wannan malami ya rubuta ya tattaro wasu littafai da wasu malamai waɗanda malaman sunna malaman salaf suka tsoratar game da karanta littafan su to malam mashhur sai ya tattara waɗannan littafai a cikin littafin shi a cikin mujalladi 2 ya sanya wa littafin suna kutubun hazzara minha al-ulama jama'a ga littafin a ga littafin jama'a wannan makaranta ta mu Allah madaukakin sarki ya mallaka mata wannan littafi ta hanyar babban shehin mu malamin mu malam Albani Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi wannan littafi da kake gani mujalladi 2 ne shine kutubun hazzara minhal ulama littafai ne waɗanda suke na bid'a, wasu na kafirci, wasu suna dauke da wasu abubuwa waɗanda suke ba daidai bane a musulunci. To dan kada ka rudu, malam mashhur sai ya tattaro sunayen waɗannan littafan, sai ya tara maka su, sai ya sanya wa littafin suna littafan da malamai suka tsoratar kada dalibai da malamai su karanta su. Gashi a cikin wannan littafi a mujalladi na farko, gashi daga shafi na wato 269, gashi yake cewa Kutubu Yusuf ibn Ismail an-Nabhani, gashi ya kawo yace Kutubu Yusuf an-Nabhani fi ha kasirun min al-famat, akwai wasu bala'o'i a cikin littafin, akwai wasu bama-bamai na shirka da kafirci. Yace wa huwa min awaili man rafa'a rayat al-ada lid-da'wati as-salafiyya wa a'lamiha al-ajilla, wannan malami ta kadari yana daga cikin waɗanda suka daga tuta na gaba da adawa ga da'awar salafiyya da kuma malaman salafiyya. Wa ala ra'asihim, malaman da ya ta fada da su, wato mafi sama daga cikin su shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa kutubuhu. Mala yace kaga littafin wannan malami tafihatun fi fa'ani ala Sheikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab wa qad hazzara min kutubihi ghayru wahidin min al-a'lam, an samu malamai da yawa sun yi ta tsoratarwa game da littafin wannan malami. Gashi ya kawo maganar malam Sheikh wato Rashid Rida, sannan ya kawo wasu littafai nashi. Daga cikin waɗannan littafai akwai Shawahidul Haqqi fi Listighasati bi Sayyidil Khalq, wannan littafi da yayi ishara a cikin dazu jama'a. Akwai Al Anwarul Muhammadiyya fil Mawahibil Ladunniyya, eh wannan littafi shi ma kai daga jin sunan shi ka san akwai bama-bamai na bid'a da kafirci a ciki. Eh ilimin ladunni jama'a, ma'ana ilimin da suke cewa waliyansu suna ɗebo wannan ilimi kai tsaye daga wurin Allah madaukakin sarki, ma'ana suna kyarar ahlus sunna cewa aiku ilimin ku daga matacce ne zuwa matacce, minal mayyiti ilal mayyiti, su ko suka ce ilimin su daga rayayye ne zuwa rayayye, ma'ana suna cewa ilimin su kai tsaye daga wurin Allah madaukakin sarki suke wato asalin daukowa, shine ilimin ladunni din nan. Ina fata mun fahimta. Eh kuma suna hujja ne da waccan aya ta cikin suratul kahfi da wannan annabi yake cewa, wato Allah yake fadi game da wannan annabi yace wa allamnahu min ladunna ilma, sai suka ce daga nan aka samu wani ilimi mai suna ilmul ladunni. Eh wannan ilimi zaka ji wasu waɗanda suke da'awar malanta da da'awar sani game da ilimi a wannan zamanin suna ta rawwaje wannan ilimi na bid'a. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Haka daga cikin littafin shi akwai Ar-Ra'iyatu Sughra, sannan wato wannan ra'iya din a cikin ta yayi ta fadin waɗannan miyagun kalmomi ga malaman sunna jama'a. Wannan ta sa malamai alƙalamin su bai kafe ba, bakin su bai wato asalin gaza ba, wato sai da suka dauki wato alƙalma suka yi raddi ga wannan littafi da kuma shi wato asalin Yusuf an-Nabhani. Dan haka gashi malai ce fa hadhil kutubu fi haftira'un kathirun wa kabirun 'ala da'awati salafiyya wa lahu shabahatun la tughtafar. Gashi nan ya kawo haka, ya kawo wasu maganganu na wasu malamai jama'a game da wato wannan malami. Gashi nan ya kawo wa kad radda 'alaihi jama'atun min al-ulama min ashharihim al-allama Muhammad ko Mahmud Shukri al-Alusi fi kitabihi al-Qayyim ghayatul amani fi ar-raddi 'ala an-Nabhani. Gashi nan dai jama'a, sai ka je ka karanta littafin zaka ga waɗannan bayanai dalla dalla akai. Daga cikin rudud jama'a, raddi da martani da akai mishi, ga wasu manzumat, wato wasu baitoci da wasu malamai suka asalin rubuta dan su yi wa wannan malami raddi da kuma wato asalin kalmomi da ya fadi a cikin littafin shi na kafirci da bid'a da kyarar malaman sunna. Malamai an samu sun mishi raddi, gashi 6 manzumatin fi raddi ala sufi Yusuf an-Nabhani, mana wasu wato kwaran kwatsa ne guda 6 jama'a, mana wasu baitoci ne guda 6 da malamai suka yi, mana 6 manzumat wato qasaid ne guda 6 da malamai suka yi dan raddi ga wannan qasida ta ra'iyatu sughra ta Yusuf an-Nabhani. Sai ka karanta wannan littafi zaka ji wato bayanai da malamai suka yi wato game da shi kanshi Yusuf an-Nabhani din da kuma maganganu da baitoci da aka yi. wanda bari na tantana mana kadan jama'a ka ji wani wata kasida farkon ta da yake cewa lakal hamdu ya manya alamu sirra wal jahara lakal hamdu fi sarra'i minni wa fi dharra lakal hamdu ya maulaya والشكر والثناء على نعم لا نستطيع لها حصرا لك الحمد كل الحمد أنت هديتنا إلى الملة البيضاء والسنة الغراء وجنبتنا منا وفضلا ورحمة فرايق أهل الشرك والبدع الكبرى عشان يجي قبل كاوا هاندي يجي وأنتم لفرض الجهل منكم ظننتم الضلال هدى والخير كان هو الشر جعلتم رسول الله ندا لربكم وصالح خلق الله آلهة أخرى تخافونهم ترجونهم وجعلتهم لهم ذلك القربان والذبح والنذر كعباد ود إذ غلوا ويغوثهم وعباد نسر حذوك النعل بالأخرى غلوا فيهم من عظم حبهم لهم غلوا غلوكم في افضل الخلق بالاطره معناها انا magana akan guluwi da sukai wato ga hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukai ta kuzuzuta shi har suka kai shi matsayin Allah har suka ce ya san gaibi har suka ce ana neman istigasa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan annabi a cikin hadisi cewa yake la tafurruni كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله كاجي مسأين منزان الله كنا أما سيسك توك كاشي سك كيش مسأين دي كنا الله ني جماعة ونن شركاني ونن كابرشي الله مدوك كنسركي كياي دانك جماعة ونن مالني لليني جماعة malamai sai an tashi sai an fadakar sai an karantar yanzu kaga ayoyin tauhidi ne muke karantarwa lazumin karantar da tauhidi sai ka tabbatar da abin da yake daidai kuma sai ka yi raddin abin da yake kure ne ko shirka ne ko kafirci ne ina fata jama'a mun fahimta wannan shine lazumin da'awa duk abin da zaka tabbatar to kuma sai ka kore abin da yake fada da wannan abin da kake tabbatarwa ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka sai mu koma cikin karatu jama'a can shafi na 235 malam yace al-jumlatu thamina jumla ta 8 daga cikin jumal na ayatul kursi fadin Allah da yace wasi'a kursiyuhu samawati wal ard yace ai qad taqaddama bayanu ma'anahu ma'anaha bima la yahtaju ila mazidin bayani game da ma'anar wannan jumla ya gabata bayanin da baya buƙatar ƙari ma'ana abinda ake nufi da kursiyin Allah karaga ce da Allah madaukakin sarki ya halitta wa kanshi ba dan yana da buƙata zuwa gare ta ba ya halitta ta ne saboda isar mulki saboda haɓaka da bunƙasa ina fata mun fahimta ba ilimin Allah ba kamar yadda wasu suke fassarawa kursiyin Allah kursi ne haqiqa jama'a kamar yadda muka ambata hadisi daga Abdullah dan Abbas hadisin da al-Imam Ibn Abi Asim ya fitar a cikin kitabu Sunna da al-Imam Ibn Jarir a cikin Jami'ul Bayan wato tafsirin shi mafi girma ina fata mun fahimta malin yace al-jumlatu tasi'a jumla ta 9 qauluhu fadin Allah da yace wala ya'uduhu hifzuhuma أي كل من وكل إليه حفظ شيء من المخلوقين يثقل عليه يتي دك وندا أكا وكل تاشي كلا دوانا أبتكين هلتر الله تو ونن كلا ونن وكل تيزات نو يتيش زي قزا زي كاسا ويحتاج فيه إلى اهتمام وتعب كما للسيا واتو بكاتو زواغا واتو هوتو سبو دكجيا ذات أصل الرسكيشي sai ce wallahu ta'ala alhalin shi kuwa Allah yahfazu samawati wal arda Allah shike kula da sammai bakwai da ƙasa yahfazu alaihima kuma Allah shike da kula akan su gaba daya wa haka ne ko yahfazu alaihima wujudahuma Allah shike kula akan waɗannan sammai da ƙasai din ta hanyar samuwar su ma'ana tabbatar su Allah shike kula da su وَيُمِدُّهُمَا بِكُلِّ مَا تَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ kuma Allah shike baiwa sammai bakwai da ƙasa dukkan abin da suke bukata zuwa gare su kada su rushe ويحتاج إليه من فيه ما دون أن يلحقه في ذلك أي مشقة أو تعب كما ويحتاج إليه من فيه ما من فيه ما وطن دكي تكون وطن ننسى ميدة السيدن يحتاج إليه سنة دمتكر بكاتا زواغ الله مطلوكة تنسركي دون كما الله ينا بيامس بكات تنسو قبات دون أن يلحقه في ذلك أي مشقة أو تعب ba tare da dukkan wani kunci ko gajiya ya ruski Allah madaukakin sarki ba ma'ana Allah shike rike da sammai da ƙasa da halittun dake cikin su shike biya musu bukatun su ba tare da ya gaza ba ba tare da ya shiga cikin kunci ba kaga in ba Allah ba babu wanda zai iya haka ina fata mun fahimta ina ganin ai ko gidanka aka ce ka kula da shi ina jin zaka ji kana ta kukan yaya sun ma yawa kana biyan haya kana kaza ma'ana nauyin gidanka ya nauyace ka ko kuwa jama'a a matsayinka na halitta in kai shugaba ne zaka ce to ai mutane sun ma yawa kana cewa in dambu yayi yawa bai jin wato asalin mai cewa ai a ce kayi kaza yaushe zaka iya ma kowa abin da yake so kaga ba zaka iya ba kuma zaka gaza to Allah ba haka yake ba la yauduhu hifzuhuma ina fata mun fahimta malam yace al jumlatul ashira jumla ta 10 wa huwa al aliyul azim fadin Allah shine al aliyu madaukaki al azim shine mai girma wa taqaddama ma'ana al ulu ma'anar ulu ta gabata ma'ana daukakar Allah ta gabata الثابت له تعالى wacce take tabbatatta ga Allah madaukakin sarki Allah shine madaukaki akan dukkan halittun shi daukaka ta zati daukaka ta iko haka daukaka ta wato asalin buwaya da daukaka malai ce wal azim Allah shine mai girma allazi la yumathiluhu ahadun fi azamatihi shine wanda yake mai girma wanda babu wani cikin halittu wanda yake iya kama da Allah wato cikin girman shi babu wani wanda ya kai Allah girma balle ya fi Allah malai ce al fa'idatu rabi'a yanzu fa'ida ta uku ce jama'a malan ya farfasa mana ita a cikin ayatul kursi jama'a muna fahimta da kyau ma'ana fa'ida ta uku malan sai ya ce ita ce ayatul kursi ya fadi falalarta sannan yace ibnu kasirin yace ayar tana dauke da jumloli guda 10 to waɗannan jumloli sune malam ya gama farfasa mana su to fa'ida ta hudu ita ce malam yace qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace la ikraha fid din abinda yake nufi da wannan ai i'lam ka sani ya kai mai karatu anna man yadinu bil ikrah duk wanda yake addinantuwa yake bautar Allah ta hanyar an tirsasa mishi an matsa mishi shiga musulunci la yantafi'u bidhalika ad-din ba zai amfana ba da wannan addinin shi yasa Allah yake babu tilasti a cikin addini malai ce li'annahu lam yu'min bihi saboda ai bai imani da shi ba inna ma tirsasa shi akai kawai wala yantafi'u ahlu dhalika ad-din bihi yadda ba zai amfana da addinin ba shi a karan kanshi to haka musulmi masu wannan addinin ma ba za su amfana da shi ba jama'a mun fahimta kuwa malai ce bal ya'ishu bainahum jasusan ai zai rayu a cikin su ne saboda an tirsasa mishi zai rayu cikin su ne a matsayin dan leken asiri ya tarabbasu bihimud dawair ko haka ne ko eh jasusan dan leken asiri SSS ina fata mun fahimta mana zai rayu cikin su ne yana dan leken asiri to me suke ciki me yake gani yana kaiwa wato ƴan uwan shi dake wajen addinin wato rahotannin da ƴan addinin suke a ciki ya tarabbasu bihimud dawair jira yake fata yake bala'i ya sauka akan musulmi da musulunci jama'a kun fahimta da kyau kuwa duk wanda aka tirsasa mishi shiga musulunci zaka ga a wannan halin yake ciki dan haka da ya dan samu wata kafa sai kaga ya rubuta sai text message sai tura ma wani to fa an ce kaza to fa sun ce kaza to akan kaza suke ina fata da ma kun fahimta malin yace amma hadisi yace to tayu kace to wancan hadisin da aka gabatar da ambaton shi ba da annabi yace ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ila aljannati bisalasil Ubangijinka na mamakin mutanen da an sanya musu sarkoki ana jan su zuwa ga aljanna, ma'ana mukrihan kenan ko. To kakka dauki wannan hadisin ka dauka yana cin karo ne da ayar. Malam yace abinda ake nufi fahum lam yaquduhum liyudkhiluhum fi dinil islam karhan, ai ba a jasu dan a shigar da su addinin musulunci ba a bisa tilasci. Wa innama qaduhum usara bi amri Allah ta'ala, innama an jasu ne wato a matsayin kamammun yaki aka shigo da su musulunci. Wannan kaga umarnin Allah ne. Ina fata mun fahimta. Yanzu an tafi yaki, an yi yaki sai aka kamo bursunonin yaki, yanzu kaga za a shigo da su cikin musulmi, za su rayu a cikin musulmi ko. To idan suka yi addinin musulunci a bisa wannan halin, to ba za ka ce ai ba ai aiki da wannan ayar ba, an tirsasa musu shiga musulunci, a san ba haka bane. Innama an shigo da su cikin musulmi ne da umarnin Allah. Ina fata mun fahimta. Mutanen da ake nufi shine ana zaune sai a ce to sai sun shiga musulunci, su ba bursunonin yaki ba. To waɗannan mutanen jama'a ba a tirsasa musu shiga musulunci, a bisa bayanan da muka wuto a baya cewa wato asalin Yahudawa da Kiristoci ahlul kitabai ne ake nufi. Ina fata jama'a mun fahimta. Malam sai yace haka ne ko? Eh, wa tatbiqan li qawa'idil harbi, kuma tabbakawa ne ga ka'idodin yaki. Dama an tafi an yi yaki jama'a, in aka kamo bursunonin yaki ai za a shigo da su cikin musulmi ne, yadda su ma in suka kama ai tafiya da musulmi suke ko ba haka bane. Yawwa, kaga umarnin Allah ne kuma tabbaka ka'ida ce ta yaki. Malam yace falamma dakhala ulaika al-usara ko asara fi bilad al-islam, eh haka ne ko? Eh, falamma dakhala ulaika al-asara ko usara ila bilad al-islam, yace a sa'ad da waɗannan kamammun yaki suka shiga cikin wato garuruka na musulunci ta hanyar an kamo su a matsayin bayi. Wa ra'au nur al-islam wa akhlaqahu wa fadluhu, da suka zauna da musulmi suka yi mu'amala da musulmi sai suka ga hasken musulunci, suka ga kyawawan ɗabi'u na musulunci da falalar musulunci. Fansharahat suduruhum, sai zukatansu suka haskaku, suka ji suna ƙaunar shiga musulunci. Wa dakhalu fihi bi ikhtiyarihim, sai suka shiga musulunci da san ransu, ba wai tirsasa musu akai ba. Jama'a kun fahimta da kyau kuwa? Wani zai ce to ai ga waɗannan an kamo su suna kafirai kuma daga baya sun musulunta, wannan ai tirsasawa ne. Kuma Allah ya ce la ikraha fid din, sai a ce a'a, ba tirsasawa bane, wannan umarnin Allah ne, sannan tabbaka ka'idar yaki ne. Dan haka an shigo da su cikin musulmi, ba a ce su shiga musulunci ba. To amma mu'amalar yau da kullum da suke gani tattare da musulmi, hasken musulunci ya bayyana gare su, sai suka ga su da kansu za su shiga musulunci. Yanzu kaga kenan ba tirsasa su akai ba kenan. Mun fahimta da kyau jama'a. Malam yace wa kadhalika hadithu Fumama ibn Asalin, yace haka a bisa wannan ma'anar, haka hadithin sahabi Fumama dan Asal ya asalin yake tabbatar da irin wannan ma'anar. Mana gashi yayi ishara zuwa ga hadithin a ƙasa, yace Bukhari ya fitar da shi a lamban hadisi na 462, hadisin riwayar sahabi Abu Huraira. Yace wa kadhalika hadithu Fumama ibn Asalin hina qubidat alayhi khaylun nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, yace haka nan hadisin sahabi Fumama ta dan Asal, yace lokacin da khaylun nabiy, mahayan manzon Allah, waɗanda annabi ya tura su, wato asalin suka kamo wannan sahabi, suka kamo wannan mutumi a lokacin bai musulunta ba, a lokacin yana kafiri mushriki. Wa rubita ila sariyatin min sawaril masjidi thalathata ayami, aka daure shi a ɗaya daga cikin dirakun masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon kwanaki uku. Ma'ana aka kamo shi, aka kawo shi Madina, sai aka shigo da shi masallaci, sai aka daure shi a jikin dirkar masallacin manzon Allah, aka daure shi. Jama'a kun fahimta da kyau? A wasu riwayoyi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sa a kawo mishi abinci. Ina fata an fahimta, ya sa a yi mishi kaza, a yi mishi kaza. bayan duk waɗannan kwanaki uku sun gabata sai sai yace Abu Hurairah sai yace fa atlaqa annabiyyu sallallahu alaihi wasallama sirahahu sai annabi yasa aka kwance shi wa lam yukrihu ala al-islam annabi bai tirsasa mishi shiga musulunci ba walakin sai dai shi wannan sahabi wato Sumama ta dan Affan ma shahadahu fil masjid min nuril islam abinda ya shaida abinda ya gani a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na hasken musulunci wa akhlaqil islam da kyawawan dabi'u irin na musulunci akhadha bi majami'i qalbihi sai musulunci ya kama dukkan sasannin zukatan shi fa kharaja haka ne ko ila ha'idin min hawa'idil madina bayan annabi ya sake shi ya tafi bai kirsasa mishi shiga musulunci ba bayan ya tafi bayan garin Madina an fahimta faghtasala sai ya nemi wani wuri ya nemi wani kududdufi sai yayi wanka wa raja'a ila annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala lahu sai yace da annabi wallahi ina rantsuwa da Allah laqad ji'tu hadhal balad nazo wannan gari na Madina wa ma ala wajhi al-ard baladun abghadha ilayya minhu yace ya zamto a doran kasa babu wani gari da naki a cikin duniya irin wannan gari na Madina sai yace wal'an sai yace amma kaga a yanzu ma ala wajhi al-ard baladun ahabba ilayya minhu yace a doran kasa babu wani gari da yafi soyuwa zuwa gare ni nafi kauna irin garin nan na Madina yake cewa wa qad ji'tuka wa ma ala wajhi al-ard abghad ilayya minka yace lokacin da aka taho da ni a daura wurinka yace a doran kasa babu wani mutum da nafiki nafi wato gaba da shi kamar kai manzon Allah sai yace amma wal'an ma ala wajhi al-ard ahadun ahabba ilayya minka yace babu wani mutum da nafi kauna nafi soyayya zuwa gare shi fiye da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai sahabin yace da annabi famurni bi amrika ka umurce ni da umurninka ka fadi duk abin da kace zan aikata al-hadith wato ka karanta ragowan hadisin kaga wannan yana ƙara tabbatar da ba a tirsasa ma waɗanda ba musulmi ba shiga musulunci ina fata mun fahimta innama abinda ake shi ne ana bayyana kyawawan dabi'u ne na musulunci musulmi su kyautata mu'amalar su tsakanin su da junan su su kyautata mu'amalar su tsakanin su da waɗanda ba musulmi ba wannan sai ya bayyanar wa waɗanda ba musulmi ba kyawawan dabi'un musulunci wannan sai ya sanya su shiga cikin addinin musulunci ina fata mun fahimta malan sai wata bakandamiya wanda ina ganin anan ya kamata mu tsaya jama'a in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daidai kanta yace wal muslimuna fi hadha zamani kaga musulmi a waɗannan zamunna hum akbaru mani'in li ghairihim min ad-dukhul fil islam musulmi sune dalili mafi girma dake hana waɗanda ba musulmi ba shiga musulunci musulmi da sunan musulmi sai yayi sata sai yayi cuta a ganshi da miyagun dabi'u sai yayi ƙarya ka fada min wanda ba musulmi ba ya ganka da waɗannan dabi'un me zai tsammani eh tsammanin addininka ne yasa ka waɗannan abubuwa yanzu waɗannan infijarat din waɗannan bama baman da kaza da kaza da waɗancan wato asalin suka shahara da asalin fara sanya su tun a farkon al'amari yanzu waɗannan waɗanda ba musulmi ba bai za su dauka musulunci addini ne na hayaniya za su dauka musulunci addini ne na tada zauna tsaye wanda a hakika ba haka bane wannan sai ya kai su ga kin shiga musulunci yanzu me ya hana su shiga musulunci shine miyagun dabi'un musulmi da haka musulmi mu gyara dabi'un mu gashi malam yace ko dai ya zama li adami tamassukihim bil islam ko dai ya zama su musulmin basiruko da musuluncin nasu ba wan hirafuhum an jaddatihi ko kuma sun karkace daga asalin tafarkin musulunci wa bu'duhum an akhlaqihi ko kuma sun yi nesa daga kyawawan dabi'u na musulunci Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka jama'a musulmi kowa ya gyara dabi'un shi ka kyautata mu'amalar ka da ƴan uwanka musulmi wannan bayan ka tabbatu da aqida ta musulunci kana da aqidar musulmi, aqidar ahlus sunna, to kuma ya kamata ka sani akwai mutammimatul aqida, ma'ana akwai wasu abubuwa na kyawawan dabi'u da kyawawan mu'amala waɗanda in ka siffanci da su, in ka hada da waccan aqida da kake da ita, to sai kaga ka haska ku a rayuwa, sai kaga mutane suna kokarin kwaikwayanka, suna kokarin dabi'antuwa da dabi'unka, dabi'a ta gaskiya yafiya. Jama'a, kowa yaje ya dauki littafin al-aqidatul wasitiyya, karshen aqidatul wasitiyya, zaka ji bayan ya gama ambato aqidar ahlus sunna, aqidar al-firqatun najiya, at-ta'ifatul mansura ila qiyamis sa'a, sai kuma ya ambaci mutammimatul aqida, ma'ana dabi'un da kai musulmi zaka siffanci da su, sai aqidar ka ta haske, sai musulmi kaga suna baka sha'awa, to kana basu sha'awa, waɗanda ba musulmi ba ma sai kaga suna kokarin kwaikwayanka. Ina fata mun fahimta. Kaje ka karanta ƙarshen aqidatul wasitiyya, duk zaka ga waɗannan. Sada zumunci, ta'fu amman zalamaka, wanda ya zalunce ka kai mishi afuwa, ka yafe mishi, yafiya tsakanin juna, haƙuri akan wato asalin bala'i, da kuma godiya ga ni'imar Allah, biyayya ga iyaye, kyautatawa makwabta, husnul jiwar, da duk waɗannan abubuwan jama'a suna daga cikin mutammimatul aqida. Ya kamata jama'a musulmi mu dauki waɗannan abubuwan banda musulunci da muke da'awa a bakunanmu, to kuma a ga kyawawan ɗabi'u a aikace tattare da mu. Wannan shi zai sa ai sha'awar mu, ai sha'awar addinin mu, ai sha'awar aqidar mu, ai sha'awar zama da mu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a, za mu saurara anan insha Allah, sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe. Muna addu'a ta musamman, Allah ka gafarta wa Malam Albani, Allah ka ji kanshi kai mishi rahama, da shi da iyalan shi Abdullahi da Ummu Abdul Barri, Allah ka yafe musu kusakuran su, Allah ka saka su aljanna, ka nisanta su daga wuta, ƴaƴa da iyali da mata da dalibai da makarantu da malam ya bari, Allah ka sa musu albarka, Allah ka tsare su daga dukkan sharri, Allah ka hada su da dukkan alkhairi. Allah ka san bukatunmu, Allah ka biya mana. Allah, muna roƙonka ka zo nan da kasar mu lafiya. Allah, ka amintar da mu furgicin wato asalin kabari da tashin alkiyama. Allah, ka saka mu a aljanna, ka nisanta mu daga wuta. Zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.